biyo bayan an bisa hulana wanda aka kashe a makon da ya gabata a kauyen Zakwali dake jihar arewacin kasar Ghana. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya jajantawa ahalin gidan magabatan tare da tallafa musu da kimanin cedi 60,000 kwatankwacin naira miliyan 3,500. Amma da alamun tallafin bai sanya zukatan matasan kabilan Fulani a Ghana ba, mai tattaro mambobin kungiyar matasan Fulani a kasar Malam Ahmad ya ce matasan fana matsa masa lamba na bukatar da a basu damar mai da martani.
Yanzu akan ganni suna bani pressure ne kaman Ahmed ka bamu hanya, musu ga nace a'a ba wanda zai wani abu, amma muna neman halwa yau gwamnatin ta samu na hannu waɗanda suka kashe mu da dan wayin a kama.
Sai dai kuma mataimakin shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana mai alfarma Sarki Usman Ban Ahmad bai boye damuwarsa ba, inda yake cewa duk da kokarin da suke yi na neman samar da wata hanyar shawo kan wannan matsala ba za ka cutar da Fulani ya kyale ba, suna dai cikin rarrashin matasan domin ganin sun kaucewa kai hari.
Ba zai yiwu mu ana kashe mu kullum kuri, Fulani fa ba za ka mai abu fa ka kwal lafiya ban ka bayya kyale fa ya ta san maka, amma ba mu san lokacin ba. To kai ne muke matsawa muna ba su hankuri kada su su ma su yi ramon gayya zai su kashe wani, kuma muna neman stakeholders meeting mu da sarakunan da gwamnati mu da peace council da manyan Fulani wanda ke mu zauna da su mu ga yanzu ya za a kare wannan fitin.
Adib Sani mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasan Ghana ya ce kamata yayi da gwamnati ya dau matakin gaggawa domin tabbatar da adalcin da Fulanawan ke bukata saboda mai da martani da gaggawa fa shi kan haddasa fitina.
In ba ai hankali ba Fulanawa kuma su ce ba su yadda da yayya kawo babban damuwa, kuma sun gwada kaman ba farko ke da wani lokaci daga gushigu an kashe aba 14 ana kashe shanayensu ana yi musu barna ana kashe matasansu, to wannan duka yi poses an existential threat to security in Ghana.
Na dai tuntubi mai wakiltan al'umman zango a fadar Sufeto Janar din Dakarun ɗan sandan kasar Malam Muhammad Mansur, a inda na yi masa tambaya ko shin meye dalilin jinkirin.
Yani wanda ya zamana regional commander shi ne COP Yusuf Bonga, shi aka ce ya form team su suka report ko report bai fito ta wajen shi officially ba, dole ɗan Accra daga headquarters ba su su communicate ba duniya officially, don abunda ba aka sani ban kade kai magana kan shi yana kawo illa. Dalilin da yasa kaga ba a fito da magana official, amma yanzu aka kare team na underground suna investigate wannan lamarin.
A makon da ya gabata ne dai aka ce wasu ɗan kabilan Konkon ba da adadin su ya zarta 100 suka kaima Fulanawan kauyen Zakwali dake jihar arewacin kasar Ghana hari ta hanyar kona gidajen su tare da kashe wasu tara daga cikin su. Haka ma ya tilasta al'umman kauyen tserewa domin neman mafaka. Biyo bayan Konkon ban sun yi zaton Fulanawan suka kashe musu wani mutumin su. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.